As a military institution, the Nigerian Air Force is apolitical. We are not a political party, and we do not belong to any political party.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Nigeria kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke nesanta rundunar daga shiga harkokin siyasa, musamman da yake yanzu ƴan kwanaki kaɗan ne suka rage wurin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Da yake jawabi a wani taro da yayi da manyan kwamandojin rundunar daga sassa daban-daban na Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya zayyana musu, aikinsu shi ne tabbatar da tsaron ƙasa da kuma kare mutuncinta. Don haka ya ji hankalin manyan kwamandojin rundunar da sauran kwamandojin sojin saman da su yi taka tsantsan su tabbatar sun bi kundin tsarin mulki sau da kafa. Sai dai kuma ya jaddada cewar dole ne su zauna cikin shirin kota kwana don tsare yancin Najeriya da kuma samar da tsaro, musamman ganin wannan shine babban abin da ya fi sha musu kai.
The lead agency when it comes to electoral activities, the Nigeria Police Force. And
yace rundunar ƴan sanda da kuma takwarinta su aka dorawa alhakin tabbatar da tsaro irin na cikin gida. Sojoji kamar yadda yace ba su da wata rawar da za su taka kai tsaye cikin harkar gudanar da zabe. Matukar bukatar hakan bai taso ba. Saboda haka yace za dai su zauna cikin damara a barkokin su cikin shirin taimakawa ƴan sanda in bukatar hakan ta taso. Air Marshal Sadiq Abubakar yace jiragen su na daukar kaya da sauran helicopter su kuma suna nan cikin shirin tallafawa hukumar zaben Najeriya wurin jigilar kayayyakin zabe zuwa sassa daban-daban na kasar.
Nigerian Air Force air assets are there, they are available on request. If anything we have, we can support them to drop material.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.